Hausa na murya Amurka ke magana daga Birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 31 ga watan Janairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tare da su, Maryam samu kallon labarai.
Wata tawagar kwararru a fannin kimiyya daga hukumar lafiya ta duniya ta WHO da ke gudanar da bincike akan wurin da cutar coronavirus ta samu asali ta kai ziyara wata kasuwa a Wuhan da ke China a yau Lahadi. ‘Yan sandan ƙasar Rasha sun kulle masu zanga-zanga sama da 1,000 a yau Lahadi, yayin da masu goyon bayan Alexei Navalny da aka kulle suka fara hawa kan titi suna nema a sako shi. Dakaran ƙasa da ƙasa suna shirin ci gaba da zama a Afghanistan har bayan wa'adin watan Mayu da mayakan Taliban suka yi hasashe a yarjejeniyar da suka sanya wa hannu da Amurka, a cewar wasu manyan jami'an rundunar NATO.
Kwashe shirin namu na yanzu, za ku ji cewa kotun tsarin mulkin jamhuriyar Niger ta bayyana sakamakon dindindin na zaben shugaban ƙasa da ya gudana a ranar 27 ga watan Disamban da ya gabata. Za kuma mu neƙa jihar Imo. Tsohon gwamnan jihar, Senator Lucas Okorocha, ya musanta zargin cewa ya fice daga jam'iyyar APC mai mulki kuma ya kafa wata sabon jam'iyya mai lakabin New Nigeria Movement. Haka kuma a jihar Adamawa, hukumar kula da albarkatun manhajojin na Nigeria DPR ta kulle wasu gidajen mai kusan 10 a jihar sakamakon samun su da laifin karya doka. Madina mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wata tawagar kwararru a fannin kimiyya daga hukumar lafiya ta duniya ta WHO da ke gudanar da bincike akan wurin da cutar coronavirus ta samu asali ta kai ziyara wata kasuwa a Wuhan da ke China a yau Lahadi. An samu mutane da yawa da suka kamu da cutar da aka alakanta da kasuwar Huanan a lokacin da cutar coronavirus ta fara bulla a Wuhan a ƙarshen shekarar 2019. Tun daga lokacin, cutar ta kama sama da mutane miliyan 200,000 a faɗin duniya, ta kuma kashe mutane fiye da miliyan 2.2. Kwararren sun kai ziyara ɗaya daga cikin asibitocin da aka yi jinyar waɗanda suka fara kamuwa da cutar a Wuhan. Ba mu daɗe da dawowa daga asibitin jinyatan ba, wanda ya ƙware a fannin cututtuka masu yaduwa kuma wanda aka ware don jinyar waɗanda suka fara kamuwa da cutar coronavirus a Wuhan. Abanda Marion Koopman, wani ƙwararre a fannin cututtuka, ya faɗa kenan a shafinsa na Twitter. Ƙwararren dai suna so su gano inda cutar ta samu asali ne, daga wace dabba ta fito, da kuma yadda aka same ta a jikin bil'adama, abinda ta yiwu ya ɗauki shekaru kafin su samu amsar. 'Yan sandan ƙasar Rasha sun kulle masu zanga-zanga sama da 1,000 a yau Lahadi, yayin da masu goyon bayan Alexei Navalny, mai caccakar gwamnatin Rasha da aka kulle suka fara hawa kan titi a ƙarshen mako na biyu, suna nema a sako shi, a cewar OVD Info, wata ƙungiyar sa ido. Abokan hulɗar Navalny sun sake yin kira da a yi gangami a faɗin ƙasar gabanin shari'arsa da za a fara ranar 32 ga watan Fabrairu. Zanga-zanga ta farko an yi ta ne a Siberia da yankin Far East na Russia, ciki har da birnin Vladivostok, inda masu zanga-zangar suka yi watsi da yiwuwar kaman 'yan sanda da kuma tuhumar su da aikata manyan laifuka. Dakaran ƙasa da ƙasa sun shirya ci gaba da zama a Afghanistan har bayan wa'adin watan Mayu da mayakan Taliban suka yi hasashe a yarjejeniyar da suka sanya wa hannu da Amurka, a cewar wasu manyan jami'an rundunar NATO su hudu. Wani mataki da ta yiwu ya ƙara zafafa tankiya da 'yan Taliban da suke so a janye dakarun gaba ɗaya. Ba za a janye dakarun ƙawancen haɗin gwiwar gaba ɗaya ba zuwa ƙarshen watan Afrilu, abinda ɗaya daga cikin jami'an ya faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters kenan. Ba a kiyaye sharuɗin da aka gindaya ba tukunna, a cewar wani jami'in da ya so a saka sunansa saboda muhimmancin batun. Kuma yayin da Amurka ke da sabuwar gwamnati, za a samu sauye-sauye a manufofi. Tunanin janye dakaru cikin sauri, wanda a baya ya samu karɓuwa, za a duba shi nan gaba, kuma ta yiwu a fito da kyakkyawar hanyar janye dakarun.
To madalla, kamar da kuka ji a farkon shirin, kotun tsarin mulkin jamhuriyar Niger ta bayyana sakamakon dindindin na zaben shugaban kasa da ya gudana a ranar 27 ga watan Disamba da ya gabata. Sai dai kotun ta ce daga cikin ƴan takara 30 da suka fafata a zagaye na farko ba wanda ya samu kashi 50 daga cikin 100 na kuri'un. Saboda haka ya zama wajibi ne a yi zagaye na biyu domin raba gaddama tsakanin Bazan Muhammad na PNDS Tarayya da Muhammad Usman na RDR Canji. Wakilin muryar Amurka a Yemen Salamu Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
La Cour reçoit la requête du président de la Commission électorale nationale.
Bayan shafe makonni hudu tana nazarin sakamakon wucin gadin da hukumar zabe ta gabatarwa kotun tsarin mulkin kasa ne. Alƙalan kotun suka yi wani zama a cikin daren jiya Asabar domin sanar da jama'a abubuwan da suka gano a game da zaben na ranar 27 ga watan Disamba.
Nombre total de votants 5,189,132.
Shugaban kotun ta constitutional mai shari'a Buba Muhammad ya ce daga cikin mutane miliyan 746,556 da suka yi rajista, miliyan 589,132 ne suka halarci rumunan zabe, wato kashi 69.68 daga cikin 100.
Repartition des voix par candidat. Bazoum Mohamed
dan takarar PNDS Tarayya mai mulki Bazoum Mohamed ne yake kan gaban waɗannan ƴan takara da kura'a miliyan 1,879,629. Sai dan takarar RDR Canji ta ƴan adawa Muhammad Usman mai kuri'u 812,412, sannan sai na Umaru na MLSD Nasara da Albade Abuba na MPR Jamhuriya da ke rufa musu baya. Kotun ta ce kasancewar babu dan takarar da ya sami sama da kashi 50 daga cikin 100 na kur'un zabe ta tabbata dole a je zagaye na biyu domin raba gardama a tsakanin Bazoum Muhammad da Muhammad Usman.
La Cour déclare par conséquent Muhammad Bazoum et Muhammad Usman candidat au deuxième tour des élections présidentielles.
Kwanaki kadan bayan da hukumar zabe ta fitar da sakamakon wucin gadi, wasu daga cikin ƴan takarar jam'iyyun hamayya da suka hada da Muhammad Usman da Ibrahim Yakuba sun shigar da kara a gaban kotun tsarin mulkin kasa a bisa zargin tafka magudi a wasu wurare, yayin da suka ce a wasu yankunan ba a gudanar da zaben ba ko kuma ya gudana cikin wani yanayi na rashin mutunta doka. Sai dai kotun ta yi watsi da waɗannan korafe-korafe. Bayyana wannan sakamako yake da wuya kai tsaye magoya bayan ƴan takarar biyu suka soma haramar yakin zabe da nufin samun yarda talakawa a karan da za a yi a tsakanin Muhammad Usman da Bazoum Muhammad a ranar 21 ga watan Fabrairu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yemen a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Maryam dauke da karashin labaran duniya.
Yayin da ya rage mako guda da 'yan kwanaki a fara shari'ar tsige shi karo na biyu a majalisar dattawa, da alama tawagar lauyoyin da ke kare tsohon shugaba Donald Trump na cikin yanayin rashin kintsi. An sa ran wasu manyan lauyoyi biyu daga jihar South Carolina, Butch Bowers da Deborah Barbier, su ne za su jagoranci tawagar lauyoyin na Trump. Ko da yake kafafen yada labarai sun faɗa a jiya Asabar cewa sun raba hanya. Bayan haka wasu lauyoyin guda uku da aka samu rahoton suna aiki da tsohon shugaban su ma ba sa cikin tawagar lauyoyin na Trump a yanzu, a cewar wasu bayanai da gidan talabijin din CNN ya fara badawa. An samu rahoton cewa Trump da lauyoyinsa ba su daidaita ba akan dabarar da tafi dacewa don shari'ar da za a fara ranar 9 ga watan Fabrairu. Gwamnatin kasar Habasha ta fadawa jami'an gwamnatin Biden a sirrance cewa ƙura ta lafa a yankin Tigray mai fama da tashin hankali, amma sabbin bayanan waɗanda suka shaida lamarin na nuni da cewa mazauna wurin na ɓoye ne a cikin gida da harbin bindiga ya huhuda. Kana yakin ya shafi ƙauyuka da dama, ana kuma fama da ƙarancin abinci. Yakin da ya fara a cikin watan Nuwamba tsakanin sojojin Habasha da na yankin Tigray da suka mamaye gwamnatin kusan shekaru 30 na ci gaba galibi a ɓoye. Hanyoyin sadarwa sun lalace, mazauna wurin suna jin tsoron ba da cikakken bayani ta wayar tarho. Kana an hana 'yan jarida gudanar da aiki, ana dai ganin dabban mutane sun mutu a wannan yakin. Karamin Prime Minister Habasha da Mike McConnell da wasu abokan aikinsa Sun ba da bayani a wani taro da wata cibiyar raya demokradiyya ta Atlantic Council ta shirya a ranar Juma'a. Sun ce kusan mutane miliyan 1.5 a Tigray suka samu taimakon agajin jinkai. Kai da Maryam Dauda da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Imo, a yayin da tsohon gwamnan jihar Senator Rochas Okoracha ya musanta zargin cewa ya fice daga jam'iyyar APC mai mulki kuma ya kafa wata sabon jam'iyya mai lakabin New Nigerian Movement, wani mai fashin baki kan lamuran siyasa Malam Abdullahi Yayandi ya yi tsokaci kan tasirin kungiyoyin jam'iyyar siyasa. Daga Oweri ga Alphonsus Okoregwe dauke da rahoton.
Tsohon gwamnan jihar Imo da kuma sanata mai wakiltar Imo ta yamma, Sanata Rochas Okoracha, ya fito karara ya bayyana cewa har yanzu shi dan jam'iyyar APC mai mulki ne kuma bai kafa wata sabuwar jam'iyya ba. Wannan dai ya biyo bayan maganar da ake ta yayatawa cewa Sanata Rochas ya kafa wata sabuwar jam'iyya mai suna New Nigeria Movement, inda zai tsaya takarar shugaban kasa. Sanatan ya musanta wannan zargin ne ta bakin mai magana da yawunsa Farfesa Nnamdi Obiariri.
I'm aware that Nigerians across particularly are beginning to run for presidency and the pressure is heavy.
Yace ina sane da cewa ƴan Najeriya daga jam'iyyu daban-daban suna roƙon sa ya tsaya takarar shugaban ƙasa, kuma matsin lambar na da nauyi sosai. Suna wannan ne a ƙarƙashin wani rukunin talakawa da ake kira New Nigeria Movement. Waɗanda ba su san ainihin yadda lamarin yake ba ne ke cewa Rochas ya kafa sabuwar jam'iyya, kuma wannan ba gaskiya ba ne. Har yanzu Rochas yana jam'iyyar APC, kuma sanata ne a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC. Matsin lamba ne ake masa ya mika kansa don tsayawa takarar shugaban ƙasa, kuma ƙungiyar New Nigeria Movement ce ke jan ragamar wannan tafiyar. To koya masu fashin baki kan lamuran siyasa kamar su Malam Abdullahi Yayandi ke ganin tasirin irin waɗannan ƙungiyoyin.
Irin wannan guru-guru da ake kafa na siyasa, to wani abu ne da a turance yake magana recognition, so suna neman a san da su, sannan kuma ya zama na sun fomin kamar wani abin da kira pressure group wanda yake za su iya juya akalin yadda lamuran ya sake gajiya. Abu ne da za su samu tasiri saboda menene a yanda abubuwan suke tafiya, za su samu tasiri sosai. Domin yanzu in ka lura kusan magana ne na jam'iyyu biyu, to kaga idan aka ga ya dawo jama'a ma'ana ya green crowd, to kaga ya iya yiwuwa RPDP ya zawarcin sa, to kaga daga nan ya samu tasiri. Saboda a gaskiya kaga akwai kurakurai da yawa a APC wanda yake daidai a yi shi kawai a da lokaci, amma akwai kurakurai da yawa a nan arewa da ainihin ƙasar Yarbawa
Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
A gaida Alphonsus Sokorigwe, hukumar kula da albarkatun man fetur a Nigeria DPR ta kulle wasu gidajen mai kusan 10 a jihar Adamawa sakamakon samun su laifin karya doka, kuma wannan na zuwa ne yayin da hukumar ke shirya wani taron tuntuɓa na dalilan man fetur da kuma na iskar gas a jihar. Ga wakilinmu daga Adamawa Ibrahim Abdul Aziz ya aika mana da ƙarin bayani.
We have tried to communicate to fire service. Unfortunately, you know, they are not responding.
Me yake kawo wannan? Dukkan mutane da suke aiki a can su suke aiki a nan. Kawai dai su, they are always mindful of the safety operations a wannan wajen.
Masana da kuma masu ruwa da tsaki kenan yayin ma wani taron tuntuba da hukumar kula da albarkatun man fetur ta Najeriya DPI ta shirya a Yola da zimmar lalawa bakin zaren magance wasu matsaloli da ake fuskanta a yanzu ta fuskacin man fetur da kuma iskar gas da kasuwar sama ke kara habaka a yanzu. Amma wajen taron tuntubar dilalan man fetur da kuma iskar gas sun koka ne game da wasu dokoki da kuma harajin da akan zuba musu a yanzu. Alhaji Abdulkadir Muhammad Bello na kungiyar dalalan fetur ta Najeriya IFMAN ya ma fasa koyi ne akan irin matsalolin da suke fuskanta a yanzu.
Kinge da makonin sun tinke shi. Ba inda kai ka sani kaje da zaka ma kwaci ne a hannun ka ma ba da sauka. Kuma sanin mu a kasar nan haraji ana biyan shi ne da gari ba. Amma yau an wani gari a aikin wai haraji muna biyan shi ne a jari. Gwamnati kasar nan lokacin baban gida da ce establishing ta nuce a zuwa independent marketers. Ta yi ne saboda in kasa su shigo cikin sana'ar kuma sun participate da kuma foreigners wanda za a multinationals to yadda haraji ne ya zo yake yawa a kan mutane a kusan ita gwamnati ta kawo policy ne wanda kuma tana son koriyar kasar ta.
To sai dai kuma tun farko a jawabinsa babban jami'in hukumar ta DPR a jihar Adama Alhaji Sadiq Danjuma Ibrahim ya ko bayyana dalilan kiran wannan taro da kuma irin haɗin kan da suke samu.
Zamu ci a hukumance mun zauna da IFMAN executive na san martaba zama da executive na NPG Senate Association amma a hukumance wannan shi ne zama mu na farko. Mun samu goyon baya nesa ba kusa ba daga IFMAN members har zuwa masu faida a iskar gas na yin abinci domin a gaskiya abin da zan faɗi a nan duk inda na yi aiki IFMAN ke ba da goyon baya.
To wai ko gidajen mai nawa aka rufe sakamakon kare doka? Halayo dai ga jami'in hukumar ta DPR.
Mun rufe gidajen mai guda goma. Daya yana sai da mai ne sama da farashin gwamnati. A lokacin da alhakinmu ne mu bi diddigin farashi ba kamar a yanzu ba. Sauran kuma sun tauye ma'auninsu ne. Ta yadda in ka biya kuɗin lita goma za ka iske lita tara ne aka sayar maka a zahiri mahukunta su.
A taron dai an danganta sakaci da kuma rashin kula da ake zargin wasu gidajen mai da na gas kan yi wanda su tari ma kan jawo gobara batun da ku aka ce dole ne fa a tashi tsaye.
Da idan ba mu san yadda za mu bi da yadda muke haka da aikin mai ba za mu samu damu. At least mun bi zuwa gidajen mai da kuma gas plant mun ga abubuwan da ya kamata a yi amma kuma ba a yi kamar na gas plant da kuma na kan gasa nan gane ba ko don motoci na shiga zuwa a cikin wurin da ake parking amma za ka gani motoci na shiga ba su da spark a resto da idan kowane spark ya tashi a wancan wurin don wancan wurin can da security charge sai ya kawo damuwa. So please a gaya ma ɗan uwa da ya saka ci suna nan don mun ji da neman mu idan gas plant na mu ya kamata akwai spark a resto. It's very very important da kuma making phone calls ko a gidan mai wani zai tsaya gate post ya shiga kawai na making call ko wanda mai ya gani aka rubuta no phone call abun ma jama'a IFMAN ga a gaya wa membobi don wani kuma masu home attendance ne masu suke
me yake kawo wannan da san mutane da suke aiki a can su suke aiki a nan kawai dai su they are always mindful of the safety operations a wannan wajen. So ya kyautu a ce mu ma da muke nan mun dauki wannan safety issues very paramount.
Eh iya magana dai kan ce wai in kunne ya ji tufalabu da gangan jiki kan tsira. Ibrahim Abdul Aziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Madina mai shanu ce cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tattauna duk wani abin da ya shafi shafukan sada zumunta. Kamar yadda muka sani cutar coronavirus wacce ta addabi duniya ta sanya kusan duniya gaba ɗaya zama a gida na dole. Kuma yawancin mutane sun mayar da shafukan sada zumunta inda suke kashe lokacin su saboda samun labarai da kuma abubuwa daban-daban dai. Hakan na nufin cewa yadda mutum ke saka data a wayarsa zai dinga karuwa fiye da da. Abinda zamu mai da hankali kai kenan a yau. Dama dai mutane suna yawan korafin cewa datar su na saurin karewa. Balantana yanzu da ake zaman gida ba wani abin yi. To ga yadda za ku iya takaita yadda datar ku ke saurin karewa. Bari mu je ga masani harkokin sadarwar zamani Nasir Daniya da ƙarin bayani.
Zaka ga mutum ya sayi kamar 1 gig, 2 gig har zuwa 10 gig data ciki a wuyi kaɗan sai datar ta ƙare ko kwana ɗaya maimakon kwana 30 da aka ce an saida musu data. So ya kamata mutane su san cewa wata rana ba ainihin laifin su kamfanin sadarwa bane da ke ba su wannan access na data. Wasu abubuwa daga ainihin muni muke sanadin data ta mu take saurin karewa. So akwai matakai da yawa da ya kamata a dauka wanda in mutane suka dauke su zai taimaka sosai yadda zata yi alfanu kuma zata dade ana amfani da ita. Wannan abun ya zama yana da muhimmanci saboda datan nan dai ta zama kusan kamar man fetur ne ga abubuwan da ake hawa, kusan kamar ruwa ne da mutum zai iya sha. Babu wani abu da zai iya tafiya babu datan nan. Kusan duk sana'o'in mu na zamani yanzu da abubuwa na mulki da gwamnati da harkan hada-hada ta zirga-zirga duk ya kai ga sai an hada da duniyar gizo. Saboda haka data tana da amfani sosai. So mataki na farko da mutane za su fara dauka shine kusan wayoyi da muke amfani da su yanzu in aka duba daga Android ne da kuma wayoyi masu iOS operating system. So kowace su tana da wani abu na setting da ake kira push notification. Wannan push notification kamar sakon kuce ne wanda wato in ka kunna datan ka duk wasu abubuwa services na waya da kuma applications na kamar manhajoji na kamfanin sadarwa da kai subscribing da su da email naka da messages ko kana so ko baka so in kai enabling din wannan sakon kuce na push notification dole sai sun shiga. So ainihin kenan yana nufin in ka kunna datar wayanka ko ka so ko baka so ba ko cikin dare ko da rana ko kana bacci duk message din da ya shigo na kuce sai ya shiga. Shi yasa mutane ke tashi da safe sai kaga sun ga kusan message 2000 a WhatsApp, email message 100, Instagram 2000 da sauransu haka. So in mutum ya yi disabling din push notification sai ka yi enabling application din da kamar suke dole kawai gare ka na alert dinka na banki da sauransu, to zaka ga data ta yi amfani sosai. Sannan akwai kuma wasu application da muke yawan amfani da su na kamar Facebook da WhatsApp. Waɗannan applications suna da ɗaukan data sosai. So in baka yi disabling push notification ba duk da post wani yayi sai an yi alerting ɗinka to wannan sakon na kuce. So in ka yi disabling din push notification ga Facebook za ka yi saving kanka data da yawa. Babban kuma wanda yake fin cin data daga cikin su bai kai WhatsApp ba. WhatsApp misali yanzu in kana cikin group wanda yake da mutum 100 kuma group din nan kowa na sharing video da audio da hotuna. So duk lokacin da ka buɗe WhatsApp ɗinka automatically bayan ya sa maka sakon kuce na push notification kuma duk applications din da kake cikin group kana budawa automatically zai downloading video, zai downloading audio, kuma zai downloading hotuna. To sai kaga yana da matsaloli biyu, ya cika maka memory wayar kai tsaye sannan kuma data ka za ta tafiya. Tunda yanzu in ka duba aka turo maka message wanda misali video mai 100 MB aka tura misali kai downloading applications ɗinka masu push notification. So by the time kai multiply din shiga message guda 10 kaga an canye wangi. In banda yake da WhatsApp tana da limitation na data da kai uploading da ko da kaka tashi 10-20 take gig ɗinka sun tafi. So mutane su rinka kula da disabling push notification, disabling major applications so and the suke cin data kamar Facebook da WhatsApp da Twitter da YouTube saboda alerts din su suna jan data sosai to za a ga abubuwan sun samu cigaba maimakon ganin laifin waɗannan internet service providers da ke ba mu data through mobile phones din su ga aka tsare waɗannan abubuwan za a ga data ta yi amfani sosai sai amfani da hanyoyin da suke da amfani ba wai messages da ke shigowa na kuce ba tare da mutum ya ce yana bata su
to ma sauraro da fatan an amfana da wannan bayanin nasa yayin da wannan cutar ta coronavirus ke ci gaba da yaduwa ina son in tunasar da ku cewa yana da kyau a rike wanke hannaye a zauna a gida a kuma dinga amfani da sinadarin kashe datti wato hand sanitizer Allah ya ba mu lafiya da fatan kuma za mu kiyaye sunana Madina Dahiru Mai Shanu daga nan birnin Washington DC a cikin shirin matasa a duniyar gizo
to a gaida Madina Mai Shanu yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice Wata tawagar ƙwararru a fannin kimiyya daga hukumar lafiya ta duniya ta WHO da ke gudanar da bincike akan wurin da cutar coronavirus ta samu asali ta kai ziyara wata kasuwa a Wuhan da ke China a yau Lahadi. 'Yan sandan kasar Rasha sun kulle masu zanga-zanga sama da 1,000 a yau Lahadi yayin da masu goyon bayan Alexei Navalny mai cecekar gwamnatin Rasha da aka kulle suka fara hawa kan titi a ƙarshen mako na biyu suna nema a sako shi a cewar OVD Info wata ƙungiyar sa ido. Dakarun ƙasa da ƙasa sun shirya ci gaba da zama a Afghanistan har bayan wa'adin watan Mayu da mayakan Taliban suka yi hasashe a yarjejeniyar da suka sanya wa hannu da Amurka a cewar wasu manyan jami'an rundunar NATO su hudu. Wani mataki da ta yiwu ya ƙara zafa fatankiya da 'yan Taliban da suke so a janye dakarun gaba ɗaya.
Za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma Maryam Dauda da ta tsaya na gabatarwa, sai Leo Sahili wanda ya bada umarni kamar injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari ke cewa, mu huta lafiya, ma assalamu.